matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ya tattauna da Muhammad Amin Yusuf, babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers ta kasar Ghana, wanda ya bana bayani akan matsaloli da direbobi ke fuskanta wanda hakan na addaban aikin su kuma yana sanadiyan kawo tsarra a kasar. Kamar yadda hukumomi da dama da jama'a suka ce, direbobi ne su ne ke sanadiyan hatsarin da ake samu akan hanyoyi. Na tuntubi Muhammad Amin Yusuf, ya su suke gani ko me suke gani yake haddasa hatsarin, sai ya fara bayanin sa kamar haka.
Gaskiya wurin da muke ga masololi da yawa is from the government. Na ce shine babban abu da mu direbobi zamu yi mu dibiya hannu mu akai. Sun ka duba driver yana aiki ne saboda ya samu riba, saboda ya samu nostuwa, kuma yana aiki ne saboda ya ciyar da gidan shi da iyalin shi duka, kuma ya ce wani abu saboda gobe. Amma in dai government ya haje policies, ya haje waɗansu
wato gwamnati ya haje wani wasu tsare-tsare,
na'am, ajiyarun su ababen da ya bari driver bai samun kwanciyar hankali ya yi aiki shi, definitely shi ke kawo irin wadanga road accident da su sauransu. A ce driver na tashi na sai fuel,
wato ka sai mai,
ka sai mai 200 cedi, ina expect 200 cedi na in samu riba, in samu nasiya ji, in sai da shi spare parts, in sai da shi oil, in biya da shi school fees, in biya da shi kudin light, in sai abinci cikin, in sai ruwa cikin, da sauran ababe, kudin daki, a kawutan nan ma insurance in shi, ya kamata make sure da road work in shi duka, ya kamata samu waɗannan kudin duka sashi. A duba, ɗan ababen da na ambato nan duka, ya fi ababe 15 kuku 20 zamun nan,
wato goma sha biyar zuwa 20 kenan kalle safo.
Na'am, if driver aya sa wadannan babai duka kai shi in kashi da safi, ikamata if 2 trip ko 3 trips isa na 80 goma, saboda yana bude samu riba da yawa, kaga over speeding kuma na cikin. Gashi nan yanzu kuma hanyar mu in aka yi adare duka ya bata, yanzu ba pothole ma muke bin kai ba, muna bin ta manholes, kuli ya kamata ya spare parts. In ce wani lokacin da ya wuce, abinda spare parts da da ake sai shi ha,
wato kayan mota kenan kake faɗi,
kayan mota na'am da ake sai shi 100 cedi, yanzu ka je ka iske an kai shi 500 ko 600
an ninka wurin su biyar,
wurin su biyar, kuma duka dole ya kamata driver ya provide sai wannan. Isa mu kullum muna fuskantar government, so in dai ababen yayi kuma kaga driving ga the whole public sector, like aikin da ke employ mutane pa sosai apart from aikin government shi ne driving sector.
To ku ina kuke kai irin wannan damuwa naku da kuke cewa gwamnati ce bata ko kuma take ajiye abubuwan da ke takura muku hakuna neman sauri don saboda ku samu ku biya bukatunku da kuma irin sayan kaya da tsada yadda gwamnati ta tsara? Idan kuna buƙatar gwamnati ta saurare ku, ta wace hanya kuke bi don saboda da alamar ba a ganin kuna ɗaukan mataki kuma ana ƙara ɗora laifi a kanku kan cewa kuke rike da stiyari da ke haddasa hatsarin da mutane ke rasuwa, mutane kuma na samun raunuka?
Kaga abin da ke da tausayi wurin aikin driver kenan, don saboda bi da mai magana ba su da masu magana, ko kuwa ba su da masu ji su ma su yi aiki da lamarin. Several times, dai gobe shi mu tashi mu yi za mu yi demonstration. A taka dama kai muka ba police kuma za mu yi demonstration show authority government sai su shiga su stop demonstration
na so hana ku yi ko
so hana ku yi
to madalla anan zamu dakatar da tattaunawar da Muhammad Aminu Yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta Concerned Drivers ta kasar Ghana har zuwa sabon mako mu ci gaba da tattaunawar idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Aminu Yusuf da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Jumbe Hamza da ya daidaita mu da sautin shirin Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya